الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan wannan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna 23 ga watan Jumada Tsani a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 muna kuma 18 a watan 1 shekara ta 2022 Allah ya kaddara zaman mu tare da ƴan uwa mata a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a cikin garin Gumel dan ci gaba da karatu a littafin da muka fara na babban malami Ash-Sheikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab mai suna 50 su'alan wa jawaban fil aqida tambayoyi 50 da jawaban su a cikin al'amarin aqida ko kuma dai suna da muka ce ana kiran littafin Dalail at-Tauhid hujjojin tauhidi mun yi tambaya har zuwa ta 15 ko 16 inda malam ta 15 ta 16 mun yi tambaya har zuwa ta 16 ma hi anwa'il ibada allati la tasluhu illa lillahi menene nau'ikan ibadin da ba sa inganta face ga Allah shi kadai abinda aka amsa a tambaya ta 15 kusan sune suke dawowa a amsa ta 16 yau malam sai ya tambaya ta 17 yace fama ajallu ma amara Allahu bihi wa a'zamu ma nahaa Allahu anhu menene mafi girman umarnin Allah menene kuma mafi girman hanin Allah madaukakin sarki fama ajallu ma amara Allah bihi menene mafi girman abin da Allah yayi umarni da shi duk umarnin da Allah ya bada a duniya wanne ne fi kowanne girma wa a'lamu ma nahaa Allah anhu duk hanahanan da Allah yayi ko a qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne hami ne yafi girma kuma yafi tsarin yafi abin tsoro idan an tsallaka shi ita ce tambayar malam ta 17 sai ya ce ajallu amrullahi ko ajallu ma amara Allahu bihi huwa tauhidu bil ibada mafi girman ajallu amrin mafi girman lamari amara Allahu bihi da Allah yayi umarni da shi huwa tauhid bil ibada shine kadaita shi shi kadai da ibada duk umarnin da Allah madaukakin sarki ya mafi girma a cikin su shine tauhid daga kenan yanzu ke ma mafi girman aiki da zaki a duniya mafi girman ilimin da zaki nema a duniya mafi girman matsayin da zaki nema a duniya huwa tauhid shine tauhidin Allah madaukakin sarki ajallu amrin amara Allahu bihi huwa tauhid bil ibada shine kadaita shi a wajen ibada wa a'zamu nahyin nahaa Allahu anhu mafi girman hanin da Allah yayi hani akan shi ashirku bihi shine hada shi da wani waɗannan sune mafi girman abubuwa a duniyar Allah madaukaki mafi girman umarninsa tauhidi mafi girman haninsa shine a hada shi da wani shine wa a'zamu nahyin mafi girman hani nahaa Allahu anhu da Allah yayi hani akan shi ashirku bihi shine a masa tarayya da wani menene tarayyar wa huwa an yad'u ma Allahi ghayrahu shine mutum ya kirawo wani Allah tare da Allah madaukaki aw yaqsuda bighairi zalika min anwa'il ibada ko wasu nau'ikan ibadan ya nufaci wani Allah madaukakin sarki da shi ba lalle bane sai an ganki kina sujada ba lalle bane sai an ganki kina ruku'u amma a ga wani nau'i na ibada kin yi ta ga Allah madaukakin sarki wannan shine mafi girman hanin da Allah madaukakin sarki yayi aw yaqsida bi ghairi zalika min anwa'il ibada wani nau'i na ibada a yi shi ga wani Allah faman sarrafa shay'an min anwa'il ibadati li ghairi Allah faqad ittakhadahu rabban wa ilahan duk wanda ya riki ko ya juyar da wani abu min anwa'il ibada cikin nau'ikan ibada li ghairi Allah ga wani Allah faqad ittakhadahu rabban wa ilahan to ya mai da wannan abin a matsayin ar-rabbu ubangiji wa ilahan ya kuma mai da shi abin bauta ina buƙatar ku bani hankalin ku anan wancan satin mun lissafa nau'ikan ibada kusan guda 10 za iya karanta mun su ko a faɗa mun su tambayar wancan satin kamar me addu'a'u addu'a wal isti'ana na'am bana ji wal khawfu war raja'u wat tawakkulu wal inabatu والرغبة والنذر عليك فسرس أبو بند أكلسا فاشيني أخي الدعاء أخي الخوف الدعاء أكراواني الخوف أجوراواني إلن صوران دا أكي جيما الله مدوكة تنسلك الرجاء asa rai asa fata ai kwadayin wani abu a wajen wani dan adam irin abin da ake kwadayi a wajen Allah madaukakin sarki to sai aka ce irin wannan aiki in kin yi ga wani Allah kin nemi agajin sa kin nemi taimakon shi kin nemi kariyar shi kin yi tunanin zai miki irin abin da Allah madaukakin sarki ke yi sai ce wannan abun ko menene kin mai da shi ubangijinki idan mala'ika ne kin mai da shi ubangijinki idan annabi ne kin mai da shi ubangijinki idan aljani ne kin mai da shi ubangijinki idan mutum ne kin mai da shi ubangijinki da haka waɗannan nau'ikan ibadar da aka lissafa wajibi ne ya zamanto ga Allah madaukakin sarki kadai zaki wannan ibada din idan yake cewa faman sarrafa shay'an min anwa'il ibada duk wanda ya juyar da wani abu cikin nau'ikan ibada li ghairi Allah ba ga Allah ba faqad ittakhadahu rabban wa ilahan to ya mai da wannan abin ubangiji kuma ya mai da shi abin bauta wa asharaka ma Allahi ghairahu yayi shirka ya tara wani Allah tare da Allah din aw yaqsida bi ghairi zalika min anwa'il ibada ko kuma yayi nufin wani nau'i na ibada ga wani Allah madaukakin sarki da wannan kamar ya kare magana akan al'amarin tauhidi sai sake wata tambaya da za ta sake dunkulo waɗansu al'amuran har wa yau daban-daban da haka ɗan uwa mata dukkanin ibaduji da aka ce ibada ce ta Allah madaukakin sarki wani abin tawakkali ne wani abin neman agaji ne wani abin jin tsoro ne wannan abun ganin girma ne wannan abun kushudi ne na zuciya wannan abun kaskantar da kai ne wannan abun soyayya ne soyayyar da za ka sa a karbi umarni kowane iri ko a karbi hali kowane iri in dai kin wa wani cikin halittun Allah to wannan abun shirka ne yana da buƙatar ki san menene haƙoƙin Allah ki bar ma Allah haƙoƙinsa dan haka dukkan wannan nau'ikan ibadan da wanansu na Allah madaukakin sarki ne haka neman tsari kina jin tsoro a cikin gidanki
kina jin tsoro a cikin ɗakin ki, kina jin tsoro kin shiga ban ɗaki, wanda zaki nemi agajin shi a udu billahi, to ya zama to Allah madaukakin sarki ne. Kariya wani abu ya faru cikin gaggawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalle a maida shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ci shi kadai. In an samu wannan, an samu bin babban umarni da Allah madaukakin sarki yayi. In an samu kure, to an fada mafi girman hani da Allah madaukakin sarki yayi. Sai yace mu ce tambaya ta 18, mal masailu salasi allati yajibu ta'allumuha wal 'amalu biha. Yace to wadanne ne mas'aloli guda uku, allati yajibu ta'allumuha, wanda wajibi ne sai an san wadannan mas'alolin. Allati yajibu ta'allumuha, wanda wajibi ne sai an san su. Wal 'amalu biha, kuma wajibi ne ayi aiki da su. Wadannan mas'aloli ne guda uku. In na tsaya mun fara karatun yau da tambaya guda biyu, menene mafi girman umarnin Allah a cikin duk umarnin da ya bada a cikin Alkur'ani? Me tace ansa ta? Na'am, ban ji ba. Tauhidi, mafi girman umarnin Allah madaukakin sarki shi ne tauhidi. Menene mafi girman hanin da Allah madaukakin sarki yayi? Shirka, babban abin da yake so a duniya a kadaita shi. Mafi munin abin da baya so a yi shirka da shi. Sai sake tambaya ta 18, ita kuma abubuwa uku ta gunsa. Wannan tambaya ta uku sai yace mal masailu salasi allati yajibu ta'allumuha wal 'amalu biha. Menene matsalolin da wajibi sai kin san su, kuma wajibi sai kin yi aiki da su? In dai sunan ke musulma, to ga wasu abubuwa guda uku dole ki san su, kuma dole ki yi aiki da su. Yajibu ta'allumuha wal 'amalu biha. Sai yace jawab ga matsalolin nan guda uku. Al-ula, matsala ta farko, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Lalle mu san Allah shine ya halicce mu, shike azurta mu, ya bamu abinci, ya bamu abin sha, ya bamu iskar da zamu shafa. Wa lam yatrukna hamalan, bai bar mu haka sakakai ba. Hamalan shine babu umarni, babu hani, babu doka, babu cewa ku yi, babu cewa kar ku yi. Wannan ba halittar Allah madaukakin sarki ba ce. Lalle da ya halitta, ya ba da umarnin a yi, ya ba da umarnin kar a yi. Allah madaukakin sarki shi ya halittar, shi yake azurta halittar shi. Wannan ita ce matsala ta farko da kowa shi ya sani. Babu wanda ya halitta banda Allah, babu mai ba da arziki banda Allah. Halittar Allah ba haka yake sakaka ba, akwai umarni, akwai hali. Bal sai ce ba haka ba, arsala ilaina rasulan, ya ma turo mana da manzanni. Faman ata'ahu dakhala aljanna, wanda ya bi manzan da aka turo mashi ya shiga aljanna. Wa man asahu dakhala an-nar, duk wanda ya saba wa annabin shi sai ya shiga wuta. Wannan ita ce matsala ta farko. Matsala ta farko, Allah, manzan shi, mai za'awa Allah, shi yake azurtawa kuma shi ke bada umarni. Mai za'awa annabi, a yarda da shi, in an mai biyayya za a shiga aljanna, in an saba wa annabi za a shiga wuta. Ashe kenan wajibin mu ne mu nemi umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, mu mai biyayya a kan shi. Mu nemi hani na manzan Allah, mu kauce musu. Mu san waye Allah, dan me ya halitta mu, dan me ya turo annabin mu. Wannan ita ce matsala ta farko da kowa sai ya sani. Duk wanda bata san ba cewa Allah ba shi ya halicce ta ba, tana da matsala. Wata bata yadda ba arzikinta a hannun Allah yake, tana da matsala. Wata take ganin abinda ta ga dama shi za ta yi, tana da matsala. Ba haka bane ba. Allah ya turo mana manzo dan ya gaya mana me za mu yi, dan ya gaya mana me za mu bari. Shi ne yace walam yatrukna hamalan, bai bar mu haka ba. Ya turo manzo a mai biyayya, kuma a kaucewa abinda manzon ya turo da shi. Wannan ita ce matsala ta nawa? Matsala ta farko. Matsala ta biyu, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, Allah baya yarda a tara shi da wani a cikin bautar shi. Wannan kisa a zuciyarki har abada durinsi dutsanani Allah bai yarda a masa tarayya ba. Hine anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadu. Bai taba yarda a hada shi da wani a cikin ibada ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yace ana aghana shuraka'i shuraka'i an shirka ni ne mafi wadatar basu shirka dangane da shirka ma'ana ni ne mafi wadatar a cikin duk wadanda aka sa su rabo aka hada su cikin rabo Allah ta nafi su wadata duk wanda yayi wani abu yace Allah da kai da wani sai ce to zan bar masa shi da wani Allah bai karbar komai sai 100%. Shi Allah ba a kara maka wani. Kice Allah ga 99. Wani a bashi da Allah bai yarda. In dai kin hada shi da wani, Allah dauki 99. Wani a baka daya, to Allah madaukakin sarki zai bar wancan din ya hada da nasa, ya hada da wanda kika ba wancan. Dan haka lalle mu rike a zuciyar mu Allah bai taba yarda da shirka ba. La yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun. Wanda kuma Allah bai yarda ba fa mala yace la malakum muqarrabun wala nabiyyun mursal bai yarda a hada shi da malaika ba bai yarda a hada shi da annabi ba du malaiku da muka sani babu wanda Allah madaukakin sarki ya hada shi a matsayin abokin tarayya du annabawa da muka sani babu wanda Allah ya dauka a matsayin abokin tarayya malaiku hidimar Allah madaukakin sarki suke manzanni isar da sakon Allah madaukakin sarki suke wannan ita ce matsala ta nawa matsala ta biyu ta farko Allah shine mai halitta mai azurtawa mai bada umarni a tare da ita ya turo annabawa su yi umarni su yi hani matsala ta biyu Allah bai taba yarda da shirka ba in dai an yi shirka to Allah madaukakin sarki baya yafewa kuma wanda aka hada shi da shi din in annabi ne Allah baya yarda idan mala'ika ne Allah baya yarda dan haka duk wanda kike ganin girman sa a duniya ba a masa irin aikin da ake ma Allah madaukakin sarki aikin Allah daban aikin mutane daban amma in dai kika kuskura a aikin Allah kika hada da wani to kin samu matsala a rayuwar duniya kin samu matsala a rayuwar ki ta lahira sai matsala ta uku as-salisa أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله تو دوون دي بيي يا ga Allah yayi biyayya ga manzon shi to baya halatta yaso makiya Allah ile la yajuzu lahu baya halatta a gare shi موالاة من حاد الله yayi soyayya ko ya kaunaci wadanda suke kiyayya da Allah madaukakin sarki wani abun dole mu tafi da shi a haka in dai kina san Allah kina san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haramun ne akan ki kuma ki siyo makiya Allah suwaye makiya Allah kafirai suwa a cikin kafiran yahudawa dawa da nasarawa dawa na wallahi in kuna magana kamar tsoro kuke ji na kun ce yahudawa kun ce nasarawa wata kasa kasa ta sai da majusawa aha na da farisawa maguzawa so duk wanda baya addinin musulunci makiyin Allah ne so in dai har kin yadda ke musulma ce kina karɓar umarnin Allah kina karɓar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kada zuciyarki ka kaunaci waɗanda ba musulmai ba sama da yadda kike san musulmai waɗannan mutanen yahudawa ne kar ki so su sama da yadda kike san musulmai nasarawa ne kada ki so su sama da yadda kike san musulmai majusawa ne kada ki so su sama da yadda kike san musulmai maguzawa ne kamar da kuka ambata kada ki so su sama da yadda kike san musulmai a cikin makiya Allah har da shaydanu shedanin wannan na mutane ne ko shedanin wannan na aljannu ne wajibi kada ki kaunace su haka Allah madaukakin sarki ya fada la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu lalle ba a samu mai imani da Allah da ranar lahira kuma yake nuna soyayya ga waɗanda suke gaba da Allah madaukakin sarki dan haka ka'idar ki ta uku in dai kin yi imani to kada ki kaunaci makiya musulunci sama da yadda kike san musulmi ya zamanto kaunarki da Allah madaukakin sarki ce anna man ata Allah ko man ata ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu wa law kana min aqrabi qaribin wannan wanda yake kiyayya ga Allah madaukakin sarki ko shi ya hukuwa kusanci to wajibi ne kada ki kaunace shi matsawar baya tare da Allah baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun gama matsaloli guda uku da wajibi ne sai mun san su matsala ta farko musan Allah mahalicci musan shike azurtawa musan cewa yana bada umarni da hani ya turo annabawa dan su yi bayanin umarni da hani wannan shi ke matsala ta farko matsala ta biyu Allah baya da a hada shi da wani a cikin ibadarsa annabi ne ko mala'ika ne na uku idan kina da imani da Allah kina da biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ba kya san arna sama da yadda kike san musulmai koda wannan mutumin ya fukowa kusanci da ke kusanci akwai yaya kusanci akwai iyaye kusanci akwai mazaje kusanci akwai yayye kusanci akwai kanne kusanci akwai ɗan uwanki mata kusanci akwai ɗan mahaifinki duk yadda kike tare da su in dai ba sa san Allah to ba sha san su wannan shi yasa zamu ga a yakukuwan da aka yi a musulunci wasu suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ba mu umarni mu kashe iyayenmu saboda ma kar wani ya kashe mu ji zafin shi a bar mu mu kashe da hannunmu haka aka samu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yar gidan Abu Sufyan ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokari zama a kan gurin manzon Allah ta bincike shin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace baya halatta kana arni ka zauna a hin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ita ta musulunta mahaifinta bai musulunta ba ya aka yi suka samu bancin musulunta tun kafin musulunci amma ta aure da aka bar cikin musulunci Allah madaukakin sarki sai ya kaddara ita da mijinta suka yi imani da takura ta yi takura sai suka yi kaura suka tafi garin Habasha ita ce Ethiopia ta yanzu suna Ethiopia sai Allah madaukakin sarki ya kaddara mijin da suka je da shi sai ya mutu a wata riwaya a wata riwaya sai ya sake barin addinin musulunci sai ya koma kiristanci sai zamanto ita an barta a Habasha nan maka babanta arme a Habasha ba mijinta kirista mijin ya yi iya kokari ta dawo kiristanci ita kuma tace ta zabi addinin musulunci daga baya manzon Allah da ya samu labari yana garin Madina tana garin Habasha ya turo ya nemi aurenta ta amince aka daura musu aure ya bata sadakin da a yanzu ya kai kusan naira miliyan 5 ta yi amfani da sadakinta tsawon shekara 6 da ta zauna a garin Ethiopia kafin ta samu yadda za ta yi hijira ta dawo Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wannan lokacin da ta samu damar shigowa Madina shekara 6 bayan aurenta shi kuma mahaifinta Abu Sufyan bai musulunta ba wata rana ya shigo gidan manzon Allah ya so ya zauna a kan shimfidar manzon Allah sai ta zari tace masa baya halatta ga mutumin da yake arne najasa ya zauna a himfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan yake nuna mana kenan duk kusancin mu da mutum in dai baya kaunar Allah baya biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne kar mu kaunaci wannan mutumin kar mu girmama shi sai dai idan mahaifi ne a bashi haƙƙi irin na mahaifa idan ƴaƴa ne a ba su haƙƙoƙi irin na ƴaƴa idan ƴan uwa ne a ba su haƙoƙi irin da ƴan uwa amma a so su irin san da ake wa musulmi wannan baya halarta wannan sune matsaloli guda nawa matsaloli guda uku bara ta in tambaya ina jaruma ta daga hannu sai ta daga sannan zan yi tambaya babu yawa to bismillah ta haife sai ki juya ki kalli ɗan uwanki mata tashi mana an samu jaruma tashi juya ki kalle su to dan su ji me zaki bada ansa ai to ga ya musu mas'aloli guda uku da wajibi ne sai an san su an yi aiki da su suna ji ina ji in kin kasa kuma dama ke suke kallo yasa nace juya ki kalle su bismillah malam lokaci yana tafiya Matsala ta farko ita ce Anna Allah
shine wajibi a bauta Allah kuma shine da bauta kuma shine da bauta kuma shine ya bauta da shi ko ko
eh matsala ta farko mu san Allah shine abin bauta in ne miki gyara shi ya halice mu shi yake arzuta mu a ƙarƙashin haka ya turo manzanni in an musu biyayya a shiga aljanna in an saba musu a shiga wuta wannan ita ce matsala ta farko dole mu san wannan mu san Allah mu san manzan shi Allah da haƙoƙin shi manzan shi a mai da'a a kaucewa abin da ya hana matsala ta biyu Masha Allah matsala ta biyu shine Allah baya yadda a masa shirka koda da annabi ne koda da mala'ika ne kowace irin ibada ce ta Allah ce ita kadai ba a hada shi da annabi ba a hada shi da mala'ika matsala ta uku na'am na'am baya halatta ga mai imani mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya so waɗanda suke kiyayya da Allah madaukakin sarki wannan baya halatta masha Allah barakallahu fiki mala inda shayi a san mata Allah ya bada lada na'am mu kara ko mu tsaya hakan bakwai da rabi da minti daya mu tsaya haka muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko menene mafi girman umarnin Allah tauhidi menene mafi girman hannun Allah madaukakin sarki shirka menene matsaloli guda uku da dole mu san su mu yi aiki da su mu san Allah madaukakin sarki kadai shine ya halice mu shike azurta mu kuma shine ya turo manzanni wanda ya musu da'a su shiga aljanna wanda ya saba musu a kona shi matsala ta biyu Allah baya yarda da shirka koda da annabi ne ko da mala'ika matsala ta uku Allah madaukakin sarki baya mai wanda ya imani da Allah yayi biyayya ga annabin Allah ba a halatta masa kauna da san wanda suke makiya Allah madaukakin sarki bane idan mun fita da wannan karatun muna da gyara mai ƙarfi a cikin tauhidin mu mun yadda tabbas sai mun san Allah sai mun kadaita shi sai mun nemi ilimin kadaita Allah madaukakin sarki duk abin da aka ce mana shirka ne wajibi mu kauce mashi dole mu yadda Allah shine mai halitta mu yadda arzikin mu a hannun Allah yake mu yadda za mu bi umarnin Allah mu yadda za mu kauce ma abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hana ta hanyar manzanni abu na biyu a cikin matsaloli guda uku lalle Allah baya son kishiya yadda mata ba sa son kishiya haka Allah baya son kishi shi Allah kwata kwata ba a hada shi da kishiya duk ran da kika hada ran nan Allah kun yi barambaran da shi idan kika ba wa Allah 99 ba kin yi kokari ba kika rage daya to Allah zai tattara wannan 99 ya watsar baya su duk abin da zaki ba wa Allah 100% ake bashi idan zaki yi sallah ka zamanto ta Allah ce 100% idan zaki yi addu'a ki roki Allah 100% idan zaki nemi kariya ki nema a wajen Allah 100% idan zaki nemi tsari ki nema a wajen Allah 100% idan akwai neman agaji na gaggawa to ki nema a wajen Allah madaukakin sarki ba a nema a wurin kowa koda daki ne ya taho zai fada sai Allah turo miki mala'ika fadi bukatarki me zaki ce sai dai ki nema a wajen Allah madaukakin sarki haka malaman tafsiri suka ce da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wuta kafin ya je sai aka tura mala'ika aka ce tambaye shi kana da bukata sai ce in a wurinka ne bana bukata idan a wajen Allah madaukakin sarki ne shi kuma yafin halin da nake ciki kenan wannan yana karanta mana duk tsanani kina da bukatar agaji karki manta Allah lalle a gurin Allah madaukakin sarki zaki ne abinda aka karantar da iyayenmu a da neman taimakon shehunne an yi tuntube za a fada ce Shehu Ahmadu akwai matsala a ciki kin fada ki kira sunan kakanki akwai matsala ki kira sunan tsohonki akwai matsala lalle ya zamanto wannan neman agajin da tsari a wajen Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakin ki ya saba da haka kin ga wani abu da ya tada miki hankali la haula wala quwwata illa billah wannan shine abin da ake da bukata a gurin sannan ya zamanto wadanda kike kauna kike so kike bukatar ku zauna da su yan uwanki ne musulmai cikin jinsin ki da wadanda ba jinsin ki ba amma kar a ganki kina son arna saboda suna da wrestling kina son arna saboda suna ball ana son arna saboda suna da kudi ana son arna saboda su farare ne ana son arna saboda suna da gashi duk abin da kike da akwai karki kaunace su ki ji a zuciyarki in wani abu ya same su na bacin rai bakya so mai dadi bakya so ba ai wadanda ake ma wannan kawai musulmi ne Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyayewa ya ba mu ikon aiki da shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wanda kana cewa assalamu alaikum na'am 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 to ba mu misali wanda ba sa san Allah da ko abin da suke aikatawa zuwa wajen boka shirka ne na'am to kamar yajan a jiki to shi yanzu wannan abin da yake hadari ne mai girma dan shirka ci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya je wajen boka to sallarsa ta kwana 40 ta rushe in ya gaskata shi cikin abin da ya bada labari to kuma ya kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam so mutum yana ba wajen boka a kafirci to ki ja shi a jiki ki masa me sai dai ki ja shi gwargwadon yadda zaki mai nasiha ki masa hali in ya karba hali fadillahi alhamdu in bai karba hali ba tsantsanin su ake kyamar su ake lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu Allah ya tsine wa banu isra'ila ta harshen annabi dauda da harshen annabi isa alaihi wassalam me yasa ba sa kyamar junan su akan mummunan ayyukan da suka aikata wanda yake zuwa wajen boka aka san zuwa wajen boka yake kyankyamin sa ake gudun sa ake in kun tsaya da shi to kun tsaya ne dan ki nuna masa kuskuren sa ki nuna masa gyara amma a mai da shi dalili a jahi a jiki wannan baya ne sai dai gwargwadon yadda za a mai nasiha a nuna masa kuskuren sa wallahu ta'ala a'lam ba wata tambaya
to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji kurakuranmu ubangiji Allah ya nuna mana ya ba mu ikon gyarawa Allah ya sanya albarka a gare mu yayi albarka a cikin zuriyar mu yayi albarka a cikin gidajen mu Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayen mu Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya gafarta musu mu kuma Allah ba mu ikon cika da imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.